It's your boy. Mula Sine.
Copa la sep se abrati po impari po ikas kesi. Jife sopa. Itai shuti. Itai impa. Jets kabili okwenda la wambi wabakumutima kabili my favorite. You are so special, just like Mr. Right. Don't feel shy. Pala mina munembe tube ko babili diet. You are my sunshine. Ula sani kilo bushiko kwa timweshi. Dish kanshi. Hababa mbinga baisa mbaka kile nkanshi. Niwe na muna de. Niwe panga sensi kuline de. Nshari waku sheishi wampusha watwada na kupende. Tetika vile bambi baku senda de. Tela la musumani wete. Wanakateka kumutimani wete. Da 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 kakutwali na kuriwa da da eh.
My baby
Niwe come find me.
My baby
Umutima wande niwe.
My baby
Niwe come find me.
My baby
Akumutima wande niwe.
Balala, me and you for yali gala. It's extra week of Bambi Bakumba Kabidi Bambi Bakabilo Kukwata, eh. Badi Sabanta Sabanta Bajenda Bambi Futi Kaita Bajisanga, eh. Alama Minda Kutomona Kabin in the Kum Faton Sena Ivo Fugun Tomona. We long for Kudi Bambi Nagubalandi Kutika Kutimuiko Kabili Nagubalandi. So for the land, eh. Tulandi,
yep, baby, Balama Tulandi.
My baby
Niwe come find me.
My baby
Umutima wande niwe.
My baby
Niwe come find me.
My baby
Akumutima wande niwe.
Ta 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 ra 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 ra. Ta ra 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 ra. Ta 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 ra ra.
Da 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 da